Hudubar Juma'ar a wannan makon daga masallacin Juma'a na shalkwatarin na 'yan sanda a nan Kano da ke Bamfai ta mai da hankali ne game da muhimmancin martaba ahalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda limamin masallacin SP Abdulkadir Haruna ya mana ƙarin haske bayan idadda sallar Juma'ar.
Saƙon wannan sati na farko akwai godiya ga gwamnatin jiha da kuma sauran malamai da suka yi ta kokari wajen tabbatar da zaman lafiya ta hanyar tabbatar da matsayi da kuma martabar iyalan gidan manzon sallam da sahabbansa da kuma martabarsa, musamman akan wannan mataki da aka ɗauka. Na biyu, wajibi ne mu gane cewa martabar gidan manzon sallam martabar addini ce. Lalle ne duk wanda ya taɓa martabar gidan manzon sallam ko ta sahabbansa to ya taɓa martabar addini gaba ɗaya. Wajibi ne, haƙƙi ne na kowane musulmi ya kare martabar manzon sallam martabar sahabbansa martabar iyalan gidansa. Sai kuma kare kira ga da al'umma da cewa zauna lafiya. Wannan yanayi da muke ciki na COVID-19, Allah ya yi mana shi ya kara mana lafiya da zaman lafiya a ƙasa baki ɗaya.
Fatan Allah ya samu amfana da hudubar, amin. Sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Abba Isa Muhammad, Babu Suda.